الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الصبر وما قوت الشوال هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا ناردبو لأيا داريه دا أربعين دا بيو دي داسي دا أشيرين دا بيو ga watan biyar shekara ta 2021 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam to wannan littafi shi kuma sunan shi manzumatu lughatil muhaddith fi ilmi mustalahil hadith shi ma dai wake ne yana magana akan yare na malamin hadith shine al-muhaddis ma matsayinka na dalibi ilimi to akwai buƙatar ka san alfazu lafuzza da shi malamin hadisi yake amfani da su wani lokaci zai kawo hadisi yace hadisun marfu mawquf munqati'un musalsalun mu'dalun munqati'un mu'allaq to wa'annan alfaz yare ne nashi kuma ana iya samun su a wani fanni shi ma mai wannan fanni yayi amfani da wasu waɗanda sun kai kama da su to akwai buƙatar shi malamin hadisi ka san nashi yare saboda idan kana karatun hadisi kaga waɗannan alfaz to zaka sa abinda yake nufi zaka sa abinda yake nufi ma'ana wani lokaci zaka ji ya ce maka al-khabar wanda al-khabaru wurin malamin hadisi ba shine al-khabaru wurin malamin balaga ba mun ji al-khabaru a balaga ba shine al-khabaru wurin malamin nahawu ba yawa ashe kaga akwai buƙatar kowane fanni ka san yaren wannan fanni saboda haka ilimi ne wanda zai taimaka maka ka san wannan yaren na biyu in ka goge kai zurfi sosai ilimi ne wanda zai iya taimaka maka kuma ka bi silsila ta hadisi ka gano cewa ya tabbata ko bai tabbata ba domin ba a istidlali ba a kafa hujja ba a istinbatin hukunci ga nassi sai in ya tabbata wa shartu fi naqli sihhatu sanad kamar yadda mun ka gabatar to wannan shine amfanin wannan fanni wanda ya rubuta wannan littafi sunansa Abu Mu'adh Tariq bin Iwadullah bin Muhammad Abu Mu'adh Tariq bin Iwadullah bin Muhammad wato sunansa na yanka Tariq kunyarsa Abu Mu'adh sunan mahaifinsa Iwadullah dan Muhammad to bismillah muna farawa da sunan Allah Ar-Rahman mai cikakkiyar rahama Ar-Rahim mai cikakken jinkai manzumatu lughatil muhaddith wannan manzuma ce da take bayani akan ma'anonin istilahi na malamin hadisi ko alfazu da malamin hadisi yake furtawa a lokacin da yake kawo hadisai yaqulu tariqun abu mu'adhi lillahi hamdi wa bihi ma'adhi musalliyan 'ala an-nabiyil muhtari wa alihi wa sahbihi al-akhyari wa ba'du inna hadhihi manzuma أبياتها واضحة مفهومة قصدت من نظمي لها تبيين معنى اصطلاحات المحدثين فأسأل الرحمن أن يجعلها خالصة له وأن يقبلها ثم التي يقول طارق وانما لم يدعك كرا طارق أي لك ما لما مصر كما شمعنا نندران سامو عصريني har yanzu yana nan yana rubuce-rubuce da sauran hidindimu ga addinin musulunci yana faɗa kunyarsa Abu Mu'adh da ita ya shahara lillahi hamdi, godiya ta ta tabbata ga Allah, wa bihi ma'azi, kuma ga Allah neman tsari na yake, bana neman tsari ga kowa sai ga Allah. Musalliyan, ina mai salati ala nabiyil mukhtari, ga annabi wanda yake abin zabi, wa alihi da alayensa wa sahbihi da sahabbansa, al akhyari wanda suke zababbu, wa ba'du, bayan basmala da hamdala da salsala. Inna hadhihi manzumatu, wannan manzuma ce, wannan manzuma ce, abayatuha baitocinta, wadihatun mafhumatun, wato a fili suke ko mafhumatun, kuma abin fahimta ne, duk wanda ya karanta su zai fahimce su, ba su da wani taqidi, ba irin balaga bace. To wannan kenan. To sai ce qasattu min nazmi, qasattu min nazmi, nayi nufi daga wannan waken nawa, tabayyinan laha, wato zan yi bayani gare ta, ita manzuma din, ma'anas ila hatil muhaddisin, zan maka bayani akan ibarori na malaman hadisi. In malamin hadisi yace al-mawquf, me yake nufi? Al-marfu', me yake nufi? Al-munqati', me yake nufi? Al-musalsal, al-mu'dal da sauransu. Fa as'alu ar-rahmana, ina roƙon Allah mai rahama, an yaj'alaha khalisatan lahu, ya sanya ta farantacciya gare shi. Ma'ana ba tare da an samu wani tarayya da wani halitta a ciki ba, nayi ta ne don shi shi kadai. Wa an ya qabalaha, kuma ina roƙon Allah ya karbe ta. Haka ake bukata duk sanda zaka yi aiki, to ka roƙi Allah ya amshi aiki. Muqaddimatun ko muqaddamatun ko maqadumatun, duk ana fada, duk ana fada. Wanda haka zaka yi cewa maqadumatun, muqaddimatun, muqaddamatun, duk abu ɗaya ne. Asalinsa dama can tun zamanin Larabayan za su je yaƙi, to akan kasa rundunoni gida biyar, akwai maqadumatul jaishi, akwai maimanatul jaishi, akwai maisaratul jaishi, to haka ake kakkasa su. To akan ɗibi tawaga wadda yake ita a gaban rundunoni gaba ɗaya, su kuma saura da waɗanda addama da waɗanda ahagu da waɗanda abbaya suna baya gare ta. To daga nan ne aka samu muqaddima, saboda suke fara gabata ga abokan gaba kamin su, kuma waɗannan sauran guda huɗu su ko su biyo baya. To kuma ita ke gabatuwa kamin littafi ya zo, ita ke gabatuwa kamin littafi ya zo. In ka ce muqaddimatun ismul fa'il kenan, muqadda bi fathi dal, sannan ismul maf'ul, abin gabatarwa, muqaddimatun mai gabatarwa. I'lam, ka sani, bi annal lafza, lalle shi lafazi na larabci, so tari kad yusta'mal, ana amfani da shi fi ghairi ma ilmin, ba a ilimi guda ba. So tari zaka samu lafazi mal a yare kaza ko a fanni kaza an yi amfani da shi, kamar lafazin al-khabar da muka yi bayani. Al-khabar malaman balaga na amfani da shi, al-khabar malaman nahwu na amfani da shi, al-khabar malaman hadisi na amfani da shi. To karkace duk inda ka ganshi ma'ana ɗaya zaka bashi, a'a ka kalli wani malami ne, malamin hadisi ne sai ka san ma'anar da zaka bashi, malamin nahwu ne, malamin balaga ne, to shine yake magana ana. To shine yace fala yustashkal, kar a samu rikici. Karkace to ai ni na rikici, ya za a ce al-khabaru ana ana nufin wani abu daban, al-khabaru a can kuma ana nufin wani abu daban, a'a ko waɗanne malamai da nasu istilahatu, kuma baka ɗauko istila ma'ana istilahin wancan malami kuma ka ba wannan, ba yan haka nan. Fa kullu ilmin wala istilahu, ko wani ilimi yana da nashi yare, da ma'abuta ne sun kaware shi da shi, ma'anahu inda ahlihi, ma'anarsa tana bayyana a wurin ma'abutansa wa sharhuhu, kuma su za su yi bayani su ce ga abin da suke nufi. Ina ba tara gani. To rashin sanin irin wannan ilimin shi ne. Sai karanta hadisi a ce haza mursalin, sai gaji a ce wannan hadisi ne wanda an ka sako. To an ka sako daga ina? Da haka suke fassarawa. Mafi yawanci ce waɗanda ba su da musalar hadisi da aka suke fassara. Haza mursalin hadisi ne wanda an ka sako, ko sakakken hadisi. Ko haza mauqufun, wannan hadisi an tsayar da shi. Abin tsayarwa na an dakatar da shi. To wannan ma'ana ce lugawi. Al-mursal shine abin da an ka sake, min arsala, yursilu irsala. Haka na al-mauquf, abinda aka tsayar aka dakatar da shi. A lugar haka ma'ana take, amma sai dai shi malamin hadisi ba haka yake nufi. To shi akwai buƙatar kowane fanni ka san menene. Shi yasa ake buƙatar kowane fanni ka karanta. Don kakka samu iskali. Yudurabi listiqra'i. Kuma ana sanin wannan ma'anar ta istilahin malaman wannan fanni ta hanyar biyar diddigi. Sai ka tara littattafai da dama masu magana akan fanni kaza, sai kai ta karatu, kai ta karatu. To nan za ka gano ashe masu wannan fanni in sun ka ce kaza kaza suke nufi. In sun faɗi kaza kaza suke nufi. Aw bi nassi sahibihi, ko kuma da nassin ma'abuci shi fannin. Aw alimin, ko da nassin wani malami muhtassin wanda yake yake banta da wannan ilimin. Ma'ana ya ƙware a cikin sa. To idan ya zo ya fassara abu, to shi kenan wannan zai zama hujja, sai a dinga ɗaukar wannan ma'ana ana amfani da shi. Yawwa, saboda ya shahara a cikin wannan fannin. To da haka in malamin hadisi ya ƙware ya goge, to idan ya yi magana, kamar istilahi da Abu Isa at-Tirmidhi ya zo da shi cikin Jami'u Tirmidhi na shi, sai kawo hadisi wani lokaci ya ce haza hadisun hasanun sahih, ko haza hadisun hasanun garibin. To wannan istilahi ne nashi. To in yayi bayani ya ce ga abin da ake nufi, da yazo can ƙarshen muqaddima na ga abin nan khatima na littafin, sai yayi bayani yace in ka ji mun ce haza hadisun hasanun, to muna nufin hadisin da anka ruwaito wanda babu kazzabi ciki, wala muttahamun bil kazibi, wala shazan. To kaga nan yayi bayani na abin da yake nufi. Duk sanda kaga hadisi a hasani, to abinda ake nufi kenan. Dan ka dauko wannan magana ta shika ya aiki da ita, ba za a zarge ka ba, saboda malami ne muhtassin bi hadha al-fanni. Ƙwararren malami ne, dalibi ne na al-Imam al-Bukhari. Wa rubbama ta'addadat ma'ani, so tari wasu lokuta kuma ma'anonin za su yawaita. Ma'ani al-istilahi, ma'anar wato istilahi, dama an ce al-istilahi shine al-ittifaq. Al-ittifaq shine ahlul fanni su hadu akan ma'ana da suka bayyana wani lafazi. Shine a ce misali kamar a ce duk malaman hadisi sun ittifaqi akan al-marfu, ma'anarsa kaza. To wannan ana kiransa istilahi. Wancan malami ya faɗi haka, wancan ma ya faɗa, wancan ma ya faɗa, wancan ma ya faɗa. To so tari ana samun kuma ma'anonin su yawaita. Yanzu akwai wani malami shi in yace hadisi hasan, ba waccan ma'ana yake nufi wanda shi al-Imam Tirmidhi yake nufi ba. Shi abin da yake nufi al-Hasan a wurinsa shine ma khaffa dabtuhu, ko ma khaffa dabtu rawihi, shine hadisin da rawi dinsa har da sabata da ƙarfi. Shi ko abin da zai faɗa ke an gane. Wani kuma sai ya ce a ma qasura an darajatu sahih, shine hadisin da bai kai darajar sahihi ba. To kaga dun ma'anoni ne kuma dun na malaman hadisi. To so tari za ka ci karo da wannan a fanni ɗaya, amma kuma malamai sai a samu saɓani, wanda ya ce kaza, wanda ya ce kaza, wanda ya ce ma kaza. Sai ya ce inda ahli sha'ani, a wurin ma'abuta sha'anin wannan fanni. To sai mabadi'u ilmil hadis, abubuwan da ake buƙatar mai karatun matsalar hadisi ya fara da su, su ne mabadi ya fara da su don ya san su. Ilmul hadithi huwa inda al-ahali ilmun riwayati wa ilmun naqali al-ilmu bil qawaid al mu'arrifa bil matn wal isnad halan wa sifa man qala bil marwi war rawi faqat ajada fal marwi matnun wa sanad yace ilmul hadith ma'ana ilmin hadisi huwa inda al-ahli agum ma'ana su ilmin hadisin in sun ce ilmul hadisi abinda suke nufi ilmin riwaya eh ma huwa ilmul hadisi sace baka ilmin riwaya eh ilmin da zai karantar da kai riwaya ya an karwayo kaza wace hanya an kabi an karwayo abin wa ilmun naqali wasu kuma suna kira su da ilmun naqali da riwaya da annaqal duk abu ɗaya ne wannan bil ikhtisar wasu kuma suka ce al-ilmu bil qawaidi sanin wasu ka'idodi al-mu'arrifa wanda suke sanar da mai karatu bil matani halan halin da matani yake ciki shine lafazin hadisi eh ya halin sa yake wal isnadi da kuma halin isnadi wasifa da kuma sifofin da shi matanin da hadisi shin matanin mauqufi ne ko marfu'i eh isnadin shi ma ya yake ali ne ko nazili to duk za a yi bayani munqati ne ko muttasili duk ilimin hadisi shike koyar da kai halin wayannan abubuwa din man kala daga cikin malamai kuma akwai wanda yace bil marwi war rawi wannan ta'rifi ne na Ibn Hajar a cikin Nukhbatul Fikr ilimin hadisi shine al ilmu bil qawaidil mu'arrifa bil marwi war rawi duk shine ilimin da zai karantar da kai halin abinda an karwayo shine al-marwi lafazin hadisi warrawi da kuma mai riwaya haddasani ko haddasana ko akhbarani ko akhbarana ko anba'ani ko anba'ana har zuwa sahabi to duk ilimin da ya karantar da kai wannan abun da kuma halin da matanin yake ciki to wannan shi ake kira da ilmul hadisi to faqad ajada wanda ya fadi wannan ta'rifi na karshe ya kyautata shine Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah fal marwi shi lafazi abin ruwaitowa shi ake nufi da matanun duk sanda kaje an ce matanun to ana nufin al marwi wa sanad wani lokaci isnadi shi ma ana kiran shi da al marwi saboda shi ma ruwaito shi ake yadda ake ruwaito lafazi haka ake ruwaito mazajin tunda in ka bude littafi zaka gansu haddasani ko haddasana an fulana an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to kaga shi ma isnadin ruwaito shi ake yi eh dalibi ya ruwaito sunan malamin sa ya ruwaito malamin sa haka har zuwa sahabi to shi yasa da matani da isnadi ko wani ana kiran sa da al-marwi wa zanikal mawdu'u wal maqsudu an yu'rafa al-maqbulu wal mardudu to wazanika kuncanin ka wayancin ababin guda biyu da arrawi da al-marwi al-mawdu sune mawdu'in rubutun sune mawdu'un littafin sune abin da zamu karanta sai yace wal maqsudu kuma abin da ake nufi da su an yu'rafa al-maqbulu asan wani matani ake karba asan wani isnadi ake karba wal mardudu asan kuma lafazi da hadisi da isnadin da ba a karba akwai isnadi karbabbe akwai isnadi wanda ba karbabbe ba akwai lafazin hadisi karbabbe akwai lafazin hadisi wanda ba karbabbe ba to shi an manufa game da karatun ilmu mustalahil hadis shi ne al maqsuru min dirasati ka san hadisi kaza dan ba ko ne hadisi da ka bude littafi zaka je kai tawazi kana yadawa ba eh sai ka bincika sai ka lalaba isnadi ya tabbata ko bi isnadin shi karan kanshi kamin ma akai inda annabi in isnadin ya kubuta to shi matanin fa babu ittirabi a cikin sa babu illa babu al-illa al-qadiha domin isnadi na iya inganta amma kuma matani yana da wata illa wadda za ta zo ta kawo suka akan wanda za ta hana a karbe shi isnadi kuma lafiya lo yake wani lokaci kuma matani lafiya lo wal isnadu da'if eh matani lafiya lo yake amma kuma isnadi bai da kyau wannan yana da yawa sosai akwai misali ibn abdul barr ya faɗi wannan magana a muqaddimar sa ta at-tamhid ce sotari zaka ga hadisi ma'anarsa mai kyau ce amma isnadin shi kuma bai kai labari ba eh to a ka'ida ta ilmin hadisi duk sanda zaka kawo hadisi to in dai bai halatta bai inganta ba bai halatta kai shiru ba dole kai bayanin halinsa ba a kawo hadisi dai a yi shiru a wuce a sai kai bayani to hadisin nan da'ifi ne min ajali fulani eh malaman hadisi sun yi hukunci akansa sun ce kaza sai ka wuce wannan wajibi ne dole kai bayani in wani ya dauki hadisi ya ce gaba ya ce ya ji ka ce kaza ai sukutuka yadullu ala tashihika li hadha alhadith shuru dinka shi zai nuna kamar ka inganta hadisi to sukutu huna la yajuzu sai kai bayani in ma ya nakala dai to akwai bayani kai ta aqibi ko ba haka ba kuma dama wal qawlu sahih الحديث الضعيف لا يجوز العمل به مطلقا لا في العبادة ولا في الترغيب والترهيب هذا هو الصحيح ان ده حديث بيتبت بتو اكو انا با ايكي ديش اكو انا با واعزي ديش با اكومي ديش اما بنا سبا تاسا انبچي شي تو انبچي شي دون افدي حالنسا ba istinbadin hukunci a kansa wannan shine to saboda haka sai mun tashi sai wadi'uhu wanda ya azza wannan fanni hum ulamar riwaya sune malaman riwaya su suka azza shi saboda haka malamai da yawa ne ba a cewa malami kwaya dai shi ya fara azza wannan fanni wannan dai akwai sabani wurin malamai wane ne ya fara assasa wannan fannin to akwai bagaganu na malamai da dama wanda dai ba sai bai shige su ba muhimmi dai kawai in ka ce ulamar riwaya kamar yadda ya kawo a takaice ka huta wa hukumuhu to hukuncin shi wannan fanni musalahul hadith fardun alal kifayati farilla ne fardu kifaya bi ma'ana duk wani yanki na wani gari ko wata area to wajibi ne a samu wanda ya san musalahul hadith in ya sani to sanin sa ya dauke laifi akan sauran wanda ba su sani ba sai ya ci gaba da sanar da su amma in ka samu gari kamar birnin Kebbi misali wai a ce duk babu malamin musalahul hadith babu muhaddis to duk wanda an mukallafi cikin birnin Kebbi ya laifi za a rubuta mai zulmi na wannan jahilci shine ma'anar fardu kifaya amma an samu koda mutum kwaya ɗaya ne ya sani to ya kubutar da sauran to ashe akwai aiki ko to wa huwa bin nisbati lil fununi to me dangantaka sa da sauran fununi na ilimi kama usulul fiqhi kama at-tafsir sai ce ka nisbatul hadaqi lil uyun ba misalin dangantakar gira ido ne da ido kaga akwai alaka eh to haka malamin tafsiri yana buƙatar musalahul hadis malamin fiqhu shi ma yana buƙatar musalahul hadis dukkan su kuskure ne a ce ga wani shi faqihi ne kawai wannan daga baya an ka fara samu wannan lalacin amma asali ka zama faqihi muhaddisi mufassiri dawa sune ulumul ghaya guda uku ko hudu alquran alhadith sai alfiqh nasu to duk wani abu da zai bewa baya alaci na ura ce da zata taimaka maka fahimce su kamar balaga da mun ka karanta usulul fiqh da mun ka karanta duk wayannan na'urori ne kayan aiki ne eh in ka san su to shikenan as-sanad wa anwa'uhu sai isnadi da kuma nau'in isnadi was-sanadu al-ikhbaru an tariqi matnin kalisnadi wa katariqi wa ba'dhum indahum musalsala wa ba'dhu wa ba'daha 'aliyatun aw nazila amma al-musalsalu fama tawarada fihi ar-ruwatu wahidan fawahida fi sifatin aw halatin qawliyah lahum awil isnadi aw fi'liyah to sai wasarad shi isnadi ma'anarsa al-ikhbaru an tariqi matnin shine bada labari yadda akai aka samu lafazin hadisi tunda kai dai ba ka ga annabi ba ko to ya an kai ka samu wannan labari sai kai bayani to wannan bayani eh ala same shi ne ta hanyar malami na mai suna kazawa ne eh ya rayu gari kazawa ne shi kuma ya samu daga malamin sa haka haka har zuwa sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam to da shi ake kira isnadi yau kuma ha ilimi ana buƙatar isnadi eh yanzu musamman a can da irin malaman zauri in ka zo za a karanta ma littafi ko da muktasari to zai baka isnadi har zuwa ga Sheikhu Khalilu da ya rubuta muktasari yana isnadi muttasil haka in zai karantar da kai askari in zai karantar da kai risala in zai karantar da kai Bukhari to zai baka isnadi har zuwa ga Imam al-Bukhari to matsayin ka da dalibi suna rike wannan ilmul isnad ilmul ansab suna da wannan to da haka na san wani malami da shi ko wani fanni yana da isnadi nashi a yaros ko wani fanni can da malaman zauri haka suke to wannan littafin da zan koya maka shi na karance shi wurin malami na wani shi kuma ya karance shi wurin malam wani ya karance shi kuma wurin malam wani zuwa har zuwa ga mai littafi to haka ake bukata in qur'ani ne shi ma eh riwaya Hafsu kake yi to yanzu kana da isnadi har zuwa gare shi shi al-imam Hafsu eh amma kana karatu ba isnadi ai ba ilimi kake nema eh ba ilimi kake nema ba baka da nasaba eh ta ilimi to saboda haka yana da muhimmanci ba wai sai hadisi kaɗai ba duk wani fanni kai ko luga shi ko luga zaka karanta ya kokari ya zan kana da isnadi in na hau ne ya zan kana da isnadi har zuwa ga Sheikhu Sibawai akwai wani malami da ya taba ya bada tafsirin da ya utawil sai da ya ba mu isnadi har zuwa ga Sheikhu Abdullahi mun ka rubuta to ana samun irin wannan sosai wanda daga cikin abinda malamai magabata suke kula da shi har tambayarka aka isnadi nawa gare ka gwargwadon yawan isnadin ka malamai za su kimanta ka kuma za har ma suna cewa duk wanda bai da isnadi ba a karba ilimi a wurinsa man la isnada lahu to fala yu'khadhu al-ilmu anhu dan ilimi ne ba mausukun bane ba amintacce bane yana yiwa bisa gore bai samu Allah ya sawaka to ma'anarsa kal isnadi akan ce as-sanadu akan ce al-isnadu wa kat tariqi kuma ana cewa at-tariqu dun ma'anarsu daya da as-sanadu da al-isnadu da at-tariqu dun ma'anarsu daya ma'anarsu ne kawai al-ikhbaru an tariqi matnin wa ba'daha
to sashin isnadai na hadisai indahum indahumu auren su malaman na musalahul hadis musalsala akwai wadanda ake kira musalsala akwai isnadi musalsal wanda zai muna bayani me ake nufi da musalsal wa ba'daha aliyatun akwai kuma wasu isnadai da ake kira aliya aw nazila wasu kuma ake kira su nazila ya ance isnadi ali shine madaukaki to amma zai fadi abinda su malaman hadisi suke nufi da isnadi ali ya ce isnadi nazili shine hadisi wanda yake mai daraja karama wanda ba madaukaki ba amma al-musalsal shi wancan da farko ma'anarsa famata warada fihi ruwatu wahidan fa wahida shine duk isnadin da marwayatan sa suka zo daya bayan daya fi sifatin ko fi sifatin kuma tare da bayanin wata sifa aw halatin ko tare da bayanin wani hali qauliyatin wannan hali na magana ne ko na aiki aw fi'iliyatin ko na aiki ne lahum kuma wannan sifat ko halin ko qauliya din ko fi'iliya din ta shafi su marwayatan aw al-isnadi ko kuma ta shafi isnadi wanda ta shafi marwayata kamar misali rawi ya ruwaito hadisi yana zaune yace yaji malamin sa yace kaza shi ma malamin nasa ya ruwaito hadisin yana zaune shi ma yace yaji malamin sa yace kaza shi ma ya ruwaito hadisin yana zaune haka haka har zuwa ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan ana kiransa da al-isnadul musalsal saboda akwai wata sifa wadda ta yi tasalsuli ita ce al-julus ga marwayatan wani lokaci kuma zai zamo halin na isnadi ne na matani ne ba na isnadi ba shine kamar a ruwaito lafazin da rantsuwa kamar shi mai riwaya da yazo fadan maganar sai rantsuwa yace wallahi sai ya koro maganar shi ma malamin sa ya ruwaito shi ma malamin sa ya ruwaito har zuwa ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai ruwaito wannan hadisi tare da rantsuwa wanda shi ba ana kiransa da al-isnadu ko al-matanul musalsal al-matanu al-musalsal daga silsilatu ne shine sarka wanda ake jerawa din to yadda isnadin yayi tasalsuli tare da wata sifa ko wani hali ba tare da abin ya yanke ba ba tare da an samu sabani ba shi yasa aka sifanta isnadin ko matanin dami da salsala wannan yana nuni akan kwarewar su marwayatan game da iya kiyaye wannan lafazi ta yadda wannan bai manta rantsuwa ba wancan ba bai manta ba wancan ba bai manta ba eh to ana samun ire-iren wayannan in mun je wajen ba da misali insha Allah za mu kawo misalai summa al-ulu to me ake nufi da al-hadisul ali fal-ulu to shi ulu shi da yace fa'ulu sifati kismani to shi kashi biyu ne shi al-ulu kashi biyu ne yace wal-ulu bil masafati akwai al-ulu bil masafa shi kuma salasatu al-aqsam shi kuma kashi uku ne fa hiya khamsa in ka tattara su da wadancan biyu da yace fa'ulu sifati qismani da wadannan da yace wal-ulu bil masafa salasatu al-aqsam to in ka tattara su sai su zamo biyar kenan sai su baka biyar to kuma zai kawo misalin kowanne daga cikin su summa an-nuzul to sai al-hadisun nazil wa yakunu aqsahu shi kuma sabanin hadisi ali ne sabanin hadisi ali ne bal awwal hadisi na farko ko kuma uluwi na farko shine uluwu sifati wanda an ka kakkasata akwai qidamul wafati akwai qidamus sama'i lirruwati akwai alqurbu lin nabi au imamin au nisbatin li kutubil a'lami idan an ce al hadisi ali a takeice yadda zamu fahimce shi shine wanda marwayatansa ba su da yawa tsakanin rawi zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam bai wuce a ce maliku zuwa nafi'u zuwa abdullahi dan umar zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kila tsakanin malami ko muhaddisi zuwa annabi bai wuce a samu marwayata guda uku ko biyu to wannan ana kiransa da al hadisu ko al isnadul ali saboda kusanci ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam al isnadul nazil shine wannan marwayatan sun yi wa wani zaka samu kila marwayata tsakanin shi da manzo Allah akwai rawi biyar ma in kana karanta littafin hadisi irin sahih al-bukhari zaka yi ta ganin wannan to irin masu dogayen isnadi din nan to su ake kira da isnadi nazili isnadi nazili to wannan a takeice kenan to sai mu dawo ga al-ulu to shi ulu din nan kashi biyu ne akwai ulu sifati akwai al-ulu bil masafa to da yazo sai fara bayanin kasan farko shine ulu sifa shine yace fal awwalani qidamul wafat shine gabatuwar mutuwa to yana sa hadisi ya zama ali misali almajarai ne guda biyu kowannen su yayi riwaya wajen malamin su kowa daga cikin su to sai zan ɗaya daga cikin su ya riga ɗayan da mutuwa kila da shekara biyar ko goma yawa sannan shi kuma wannan ya rasu kaga wancan na da isnadi shi ma wannan yana da isnadi to wancan da ya fara mutuwa isnadin sa yafi ƙarfi sama ga wannan hikima sanin wannan ya an zo tarjihi an samu ta'arudi tsakanin hadisai ko kuma tsakanin isnadai to malaman hadisi sukan gabatar da wannan da ya fara rasuwa akan shi wannan da ya mutu daga baya duk da kuma riwaya su ɗaya ce wataƙila ma tsaran juna ne wataƙila malami ɗaya sun kai riwayar to shi ne ba da qidamul wafati na biyu wa qidamus sama'i da kuma gabatuwar sauraron hadisi shi wannan yayi karatu ga malam wani shi ma wancan yayi karatu gare shi amma wannan ya rige shi kila da shekara biyar ko shekara goma to sai suka zo suka faɗi hadisi kwaya ɗaya kuma suka ce dukan su malamin can ya ba su labari amma sai aka bincika sai aka gano shi wannan ya ji hadisin kamin wannan da shekara biyar ko goma to hadisin shi wannan da ya riga ji din to ya fi ƙarfi isnadin shi ya fi ƙarfi na'am kamar inda sabon nan gida zuwa ga ni ai ba malami ba ne ba malami ba ne ina fatar an gane abin da ake nufi to wannan yana da fa'ida duka amfani wannan ya zo tarjihi don ka san aikin ba ƙarami ba ne kamin a ce hadisi kaza ya fi ka ba ƙarfi to malamai sukan sha wahala yanzu ko a bi hanya ɗaya a gano wannan kaga aiki ne sai an bi tarihin marwaita da ainihin garuruwan da suka rayu da shekarun haihuwarsu da mutuwarsu da sauransu to shi ke taimakawa sai a san wannan wal qurbu lin nabi na uku ko kuma a samu wanda yafi kusanci ga annabi shine wanda mun gaba da misali dazu isnadin da marwayatansa ba su da yawa tsakanin shi malamin da wancan kila kai kana da isnadi wannan ma yana da isnadi an gane sai kuka ruwaito hadisi daya amma hanyar kada ban tashi da ba sai zan kai mazajen ka zuwa annabi rawi uku ne shi kuma nashi biyar to naka shine ali nashi shine nazim saboda kai yawa saboda alqurbu linnabi sallallahu alaihi wasallam to duk sanda aka sa duk sanda rawi yafi kusanci zuwa ga annabi to isnadin sa yafi karfi au imamin wani lokaci ko kuma malami ko kuma yawa ko kuma malami eh ma'ana shi wannan rawi yafi kusanci ga malami sama ga wannan in ya zan isnadin kila ba a kai shi zuwa ga annabi ba kila tsakanin wannan malamin zuwa annabi isnadin lafiya lawa yake inda matsala take tsakanin malamin zuwa ƙasa zuwa almajiransa to sai zan suruwa to dindan guda biyu sun samu sabani ta fuskar isnadi wanda ya rawaito nashi isnadi wancan ma ya rawaito nashi kai tsakaninka da malam mutum biyu ne shi tsakaninsa da malam mutum uku ko hudu to nashi shine ali naka nazili eh yawa saboda haka idan misali ku bi kuka je kuka yi karatu ga wani malami ko kuma kowa ya je dauko ilimi kai ka je makarantar malam wani shi ma ya je makarantar malam wani sai kuka ruwaito magana daya an gane kuka ruwaito magana daya malamin ka daban shi ma nashi malami daban to sai zan kuma kowa ya bashi isnadi kamar yadda mun kai bayani farko na wannan fannin da ya karantar da dalibinsa to sai zan kai tsakaninka da malamin kila kamar mu ce muktasar ka karanci muktasar a wurin malam wani shi ya karanta muktasar a wurin malam wani kai tsakaninka da Shehu Halilu kila rawi bakwai shi kuma nashi rawi goma to in an zo naka ake rinjayarwa musamman sadda an ga dan samu wani sabani na ma'ana ko na lafazi to aka rinjayar da wanda yafi kusanci ga malam sama ga wanda ya zamo nesa ga malami aunisbatan li kutubil a'lami ko kuma wanda yafi dangantuwa zuwa ga littattafai wanda malamai suka rubuta tunda kun sani lokaci akwai a riwaya daga malami wani lokaci akwai riwaya daga littafi idan rawi yace ya rawaito hadisi daga littafin malam wani ba ga malamin yayi karatu ba kila ya samu aron littafin ya duba sai yayi riwaya yawa kila malamin sun yi zamani amma bai je yayi karatu baka da shi ba amma littafin sai ya kai gare shi to ya halatta yayi riwayar wannan hadisin daga wannan malami amma an tariqil kitabi la an tariqil mushafaha tunda bai zauna gaban sa ba to shi ma duk wanda isnadin sa yafi kusanci zuwa ga wannan littafin inda littafin bai samu canji ba bai samu wasu kurakurai ba to isnadin sa yafi karfi yafi zama ali sama ga wanda tsakanin yayi littafi akwai marwayata masu tsawo lokaci yayi ko nan ko kace lokaci yayi ala ya takaita na in mun dawo sai a ci gaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh